Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sauraci daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kakakin majalisar Najeriya ya sauya shekar jam'iyya, sannan kuma za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya karkare ziyara da yake kasashe a kasar Togo.
An tattauna abubuwa da yawan saman waɗanda suka shafi magana da tsaro da zaman lafiya, yaƙi, abinci.
Muna kuma dauke da rahoto akan ganawar da shugaban murya Amurka Amanda Bennett ta yi da ministan watsa labaran Najeriya.
Abin da ya fi daukar hankali a taron nasu shine batun labaran ƙarya ko kuma labaran ƙanzon kurege.
Daga nan kuma zan bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin wannan canza shekar siyasa da kakakin majalisar Najeriya yayi. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a saka alama tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An zabi masu taimakawa alkali yanke hukunci maza 6 mata 6 yau Talata a zaman shari'a akan kaucewa biyan haraji da ajiya a bankunan wasu kasashen ketare ta tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort a birnin Alexandria dake jihar Virginia. Ana tuhumar Manafort dan shekaru 69 da haihuwa da zamba ta hanyar ajiyar banki da suka shafi kaman kafa da shiga gaba da yayi wa waɗansu 'yan siyasar kasar Ukraine. Shari'ar, wadda ita kadai ce ta samo asali daga binciken da mai gabatar da ƙara na musamman Robert Mueller ke yi akan yiwuwar katsalandan Rasha a babban zaben Amurka na shekarar 2016 da aka yi, ana gananta a matsayin wani babban gwaji ga wannan binciken. Manafort dai ya sha musanta waɗannan zarge-zargen da ake yi masa. Yanzu haka 'yan ƙasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaɓe da aka yi a ƙasar, wanda wasu da yawa ke fatan ta yiwu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin ƙasar da ke fuskantar koma baya. Bayan mulkin tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe mai tsauri da ya yi na tsawon shekaru 38. A birnin Harare, wakilai masu sa ido a kan zaben sun ba da rahoton cewa babu wata babban matsala da aka samu jiya Litinin a yayin da aka dakatar da kada kura'a da maraice. Elmer Brock, shugaban wakilin kungiyar tarayyar Turai da ke sa ido a kan zaben, ya ce a wasu sassan kasar komai ya tafi daidai wajen yin zaɓe, amma a wasu wuraren abubuwa sun dagule. Murya Amurka ta kai ziyara a wasu rumfunan zaɓe a birnin Harare a yayin da ake shirin rufe su, kuma dukansu sun bayyana cewa mutane da yawa sun fito kada kura'a tsakanin kashi 85-92 cikin 100. Jami'an zaɓe da wakilan jam'iyyu sun ce sun fuskanci ƙalubale sosai a jiya. Ko da yake a jiya Litinin hukumar zaben ƙasar ta sanar da cewa ta kai ƙarar wasu 'yan takarar shugaban ƙasa su biyu wajen 'yan sanda, saboda sun ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓe har bayan lokacin da aka ƙayyade, wato ranar Asabar. Duk da cewa hukumar bata bayyana ko su waye ba, 'yan takarar manyan jam'iyyun ƙasar biyu sun yakin neman zaɓe a daren Lahadi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Turkiyya ta yi watsi da koken da wani fasto ɗan Amurka, Andrew Brunson, ya yi a kan a sake shi daga ɗaurin talalar da aka yi mashi, yayin da ake tuhumarsa a kan zarge-zargen ta'addanci. Kama Brunson ya zamo wani muhimmin batu ga gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump, wanda yayi barazanar sanya takunkumi a matsayin matakin matsin lamba dan a sako fasta. Ana sa ran Bronson zai sake bayyana gaban kotu ranar 12 ga watan Oktoba, yayin da yake fuskantar zarge-zargen ta'addanci da leken asiri. An kulle shi na tsawon watanni 21 bayan da aka zarge shi da taimakawa wasu mutane da wani limamin addinin Islama da ke zama nan Amurka mai suna Fethullah Gulen ke jagoranta. Turkiyya ta kuma dorawa malaman laifin yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. Haka kuma ana zargin Bronson da laifin taimakawa ƴan kungiyar PKK da kasar Turkiyya ta haramta. Fastan dan shekaru 50 da haihuwa da ya musanta duk zarge-zargen da ake yi masa na iya fuskantar hukuncin zuwa gidan kaso har na tsawon shekaru 35 idan har aka tabbatar ya aikata waɗannan laifukan da ake zargin sa da su. Wasu jihohi 8 da birnin Washington a gundumar Columbia sun kai ƙarar gwamnatin shugaba Donald Trump akan ba wani dan jihar Texas damar raba ka'idodin yadda za a yi wata irin bindiga mai amfani da na'urar 3D.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau ne kakakin majalisar Najeriya ya fitar da sanarwar cewa ya sauya shiga daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Abin da ke faruwa a yanzu shine yadda dukkan ku kuka karanta a yanar gizo, haka mu ma muka karanta a yanar gizo, wato a Twitter handle din sa, inda ya rubuta cewa ya canza shiga daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Senator Abubakar Bukola Saraki ya kwashi tsawon lokaci yana bayanin cewa zai canza shiƙa amma bai fito ya faɗi da bakinsa cewa ya canza shiƙa ba, sai dai a yau din nan da muka karanta a yanar gizo cewa ya canza shiƙa daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Abin da muke jira a yanzu shine mu samu tabbaci wajensa ko kuma mai magana da yawunsa cewa ya canza shiƙa. Na yi ta kokarin samun mai magana da yawunsa Yusuf Olani Yonu akan waya amma kokari na ya ci tura. Abin da ke kasa kawai shine za mu yi ta kokari mu tabbatar cewa mun samu bayani ko daga bakinsa ko daga bakin mai magana da yawunsa ko wani cikin magoya bayansa domin mu gaya muku zahirin abin da ke kasa idan shugaban majalisar dattawa Senator Abubakar Bukola Saraki ya canza sheka daga jam'iyya mai mulki APC zuwa jam'iyyar PDP mai adawa.
To madalla, a gaida Madina Dauda. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya karkare ziyarar da ya kai kasar Togo domin halartar taron kasashen yammacin Afrika. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kammala ziyarar uku da ya kai kasar Togo domin shiga jerin tarurrukan da takwarorinsa na kasashen Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya suka yi domin duba sha'anin tsaro da tattalin arziki da kuma ƙara danƙone zumunci tsakanin kasashen. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, na ɗaya da cikin waɗanda suka raka shugaba Muhammadu Buhari wurin halartar waɗannan mayan tarurruka.
Dan lissafi za a ce dame-dame aka aiwatar ke muka shi wancan taro na waɗannan wato ƙungiyoyi biyu ECOWAS da ECAT da matin Afirka da tsakiyar Afirka. An tattauna abubuwa da yawan musamman waɗanda suka shafi magana da tsaro da zaman lafiya, yaƙi da ta'addanci da smoga na manya da ƙananan makamai wanda ake amfani da su wajen kashe-kashe da yadda za a yi maganin kisansu da annaci da ake tattalin arziki na ƙasashen, yaƙi da shigowa da ake da mugayen magunguna da ake shaye-shaye da su a ƙasashen, da kuma tsaro wato a Gulf of Guinea wato shi kansa kogin wato da yake shiga tsakanin yammacin Afirka da ƙasashen gabas na wanda kuma ana ta barna iri-iri satar jiragen ruwa wata bututun mai da sauran irin nan abubuwa. Saboda haka magana ke dai ta ƙasashen nan fuskantar matsaloli kusan iri guda, wanda sun amince sun dunkule za su yi duk wani mataki da zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali, don nan a yi koyi da irin haɗa kai da ƙasashen nan guda 4 ko 5 suka yi a tsakiyar Najeriya, Niger, Chad, Kamaru da Benin da cewa ko za a yi kwaikwayon irin wannan kasashen yammacin Afirka da Nisakiya don a magance matsaloli.
To ganin cewa wannan taron mun samu bayanin a yi maganar takardar kuɗi bai daya da yankin kasashen nan da suke taro za su tsayar.
To abin ka san duka ya shekara biyu a yadda aka yi lissafi za a fara. Shekara biyu ke gabanmu yanzu taro sai aka ce kowane kasashe su je su dage don su yi tsamara akwai abubuwa da kowane ƙasa ake buƙatar cimma dangane da tattalin arzikinsu kamar duba sha'anin rage hawan farashin kayayyaki da samar da darajar kuɗaɗensu na gida da sauran irin waɗannan da kuma irin bashi da suke ɗauke akwai ƙa'ida bashi na cikin gida da bashi na ƙasar waje abubuwa da yawa da kowanne ake son su kawo daidaito a tsakaninsu kafin a fara amma muhimmin abu ga wannan abu shine duk kasashe sun amince za su yi wannan abu kuma aka ɗora babban nauyi a kan Najeriya. Ganin cewa Najeriya ba wai don za ta fi kwacin muriyar abin ba a don tattalin arzikin Najeriya ya fi kowanne girma saboda haka an ɗora babban nauyi a kan Najeriya ya zama ne kamar yanzu Najeriya ita ce aka ba ta sitiyari mai gudanar da wannan kawo sabon kuɗi bai daya a yammacin Afirka. Muna fata cewa shugabannin namu za su ɗauki wannan abu da muhimmanci da ya kamata a yi.
Malam Garba Shehu kenan babban jami'in yaɗa labarai na shugaba Muhammadu Buhari a tattaunawa da ni da shi ta waya tarho.
To a gaida Umar Faruk Musa. Yau ce rana ta biyu da shugabar muryar Amurka ke ziyara a Najeriya, inda ta gana da ministan watsa labarai da kuma shugabannin kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa, mata da maza. Wakiliyar Madina Dauda na ɗauke da cikakken rahoton.
Abin da ya fi ɗaukar hankali a taron nasu shi ne batun labaran ƙarya ko kuma labaran ƙanzon ƙurege da a halin yanzu ke ci kamar wutar daji. Lai Muhammad ya ce mahukuntan ƙasar sun tashi tsaye wajen ganin an shawo kan matsalar tare da magance rigingimu da wannan al'amari na labaran ƙarya ke haifarwa musamman ma ta yanar gizo.
For us, this visit presents an opportunity to call attention to the rampant misrepresentations on events in Nigeria by the media, both local and international, as well as the related problems of fake news.
Ministan ya ce daga kasashen ƙetare ana ganin kamar akwai rarrabuwar kawuna ta fannin ƙabilanci da ma addini, amma ba haka abin yake ba. A lokacin da take nata jawabi, Daraktan Muryar Amurka Amanda Bennett ta yi jawabi cewa Muryar Amurka na ƙoƙarin watsa labarai masu muhimmanci kuma da kare gaskiya, ganin cewa Najeriya na cikin ƙasashen Afirka da Amurka ke girmamawa tare da ƙarfafa dangantaka da aka yi shekara da shekaru ana morewa tsakanin ƙasashen biyu.
One of the things we believe is that in the battle for fake news, the most important thing is to fill the space with accurate news. And we hope to be able to do that here.
Madam Amanda Bennett ta ce za ta tabbatar cewa muryar Amurka ta bi dokoki na aikin jarida wajen watsa labaranta. A nata jawabin, shugabar mata 'yan jaridun Najeriya Ifi Omowole ta nemi haɗin gwiwa da muryar Amurka wajen tallafa wa mata, musamman waɗanda ke shirin shiga siyasa domin gina ƙasa.
What we are asking is that radio, anybody who is in journalism, you know that radio is the best way to reach, especially people within developing societies. And so we are asking for a collaboration with VOA.
Madam Amanda ta yi wa kungiyar mata 'yan jaridun albishir na wani sabon shiri mai suna Our Voices da za ta kaddamar a watan Oktoba mai zuwa, inda ta ce shirin zai fitar da al'amuran da suka shafi mata ne musamman a nahiyar Afirka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Muna yi ilimin fitilar haskawa, ilimin fitilar kyallawa.
To madalla, har yanzu dai kuna tare da muryar Amurka, kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin makomar siyasar Najeriya biyo bayan ficewar manyan mutane daga majalisun, wato daga jam'iyyu masu mulki zuwa jam'iyyar PDP.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To da wa muke magana daga ina?
To alhamdulillah mai magana dai Alhaji Lawal Karobi dake tsangama garba kuma Tanja a jihar Katsina a Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Lawal, menene ra'ayinka?
Wallahi yanzu na bude radio na kuma samu sa aka mala yi ba san mawla mawri yake magana.
To to mun gode Alhaji Lawal, bari mu koma jihar Gombe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga Gombe?
Wa sunana engineer Mustafa daga Gombe.
To engineer, menene ra'ayinka?
Na'am, kalcin gwalakar government. To a ra'ayina siyasar Najeriya gaskiya ina cikin wani hali.
To wani irin hali kenan?
Yawa, so game da ainihin fita da ainihin manyan jam'iyyun APC suke zuwa fili. To har ga Allah.
To kamar layin nashi ya katse, bari mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Sunana
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawa, muna jin ka, wace magana daga Kaduna?
Sunana Usman Madaci daga karamar hukumar Kauru jihar Kaduna.
To muna jin ka, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i?
To saboda sai dai addu'a.
To
saboda abu muhimmi wanda mu kananan yara ne amma muna jin tarihin siyasar da sar da wannan suka yi.
To to kamar nashi layin ma ya yanke, bari mu koma jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga Niger?
Na'azuma in tabo ta Niger.
To muna jin ka, menene ra'ayinka game da wannan maudu'i na? To kamar layin da yau yana ta tangarda, ga kira ya shigo mana daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa ke magana daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, menene naka ra'ayin?
To alhamdulillah, da farko dai zan sayi jinjina ga ita kanta hukuma a bannin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka da ziyarar ta kawo Najeriya. Da yake magana cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin wanda aka kulla jirgin taka mai kyau, kuma ta yadda ainihin kan jaridu na ƴan Najeriya. To gaskiya muna jinjina ita ma a gare ta, muna fatan ta zo Najeriya, Allah mai da ita gida lafiya. Kuma idan muka ɗauka dangane da wannan fitafice da ake na maganar siyasa, ai waɗannan matsaloli ne wanda suke damu. In dai zaɓe ya zo irin wannan ba a sabon abu ba ne a Najeriya. Amma mu abin da muke dubawa, mu dai a kodayaushe muna wayar da kan ƴan Najeriya, especially ma talaka, ya kamata ya kula ya tabbatar da cewa wane ne ɗan siyasa, wane ne ɗan aƙida, wane ne kuma ɗan zagaye-zagaye.
To
idan muka ɗauka, mu dai fatan mu dai kawai mutumin da zai tsaya ya shugabanci ya tabbatar da talaka ya shara, kuma mu tabbatar da abin da yake. Da haka muna ran muna goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. In Allah da duk wannan in za su haɗa kansu, ba ma haɗa kai ba, su haɗa baki. In Allah da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ne shugaban ƙasar Najeriya 2019, da yardar Allah ne muku fatan alkhairi. Ta ci lafiya Alhaji Musa Garo.
To mun gode ƙwarai Alhaji Musa Garo da bayyana ra'ayinka, bari mu tsalla ka jihar Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wace magana daga?
Mai magana ko Alhaji Aminu Limamina Taylor.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Eh, ra'ayina da zan faɗa nan shine mu dai mutanen Najeriya, tsakanin Najeriya, mun san halin da ake ciki a yanzu ga wannan mutanen, suna fita ne don ra'ayinsu, ba ran ci gaban ƙasa ba. To haka nan muna roƙon Allah, Allah da iko Allah, da iko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da fama annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah zai mai wannan bawan Allah jagora.
To
da fama annabi sallallahu alaihi wasallam, su da suke ganin cewa suna sassar Najeriya, to Allah bai ba su iko ba. In Allah ya yarda wannan fatar da suke shi na cutar da kasar nan, Allah bai ba su iko ba. Allah ya yarda fatar Algeria, Allah ya kai ga ya ba mu nasara akan tocin Latin. Allah ba baba Buhari sa'a.
To mun gode ƙwarai ƙwarai da
mun gana Alhaji Aminu.
To mun gode Alhaji Aminu da bayyana ra'ayi, kuma da wannan kiran nashi ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a wannan lokacin, sai dai kuma nan gaba in Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa ƙarfe 4:50 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
wasanni a takaice.
Za mu so mu labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda aka kammala wasannin kwallon tula doke ko na volleyball na matasa ƴan ƙasa da shekaru 17 a garin birnin Kwanni. Wannan ko domin shirye matasan zuwa wasannin ƙasa da ƙasa na yammacin nahiyar Afrika da zai wakana a Wagadugun ƙasar Burkina Faso. Wasannin sun share kwana 4 a cikin garin na birnin Kwanni da ke tsakiyar ta jamhuriyar Nijar, inda jahohi 8 suka halarci wasan da gundumomi 3 da suka hada da birnin Kwanni, Dogon Duci da Gaya, kuma an kammala wasannin cikin raha'a da murna. Duk dai a jamhuriyar ta Nijar an kammala wasannin kusur na karshe na kofin kullun kafa na wannan kasar, inda AS Garda Nacional da Racing Football Club suka kai wasannin karshe wanda za a buga a ranar 3 ga watan August shekara 2018 miladiya a garin Maradi. Albarka cin sallar zagayowar ranar da jamhuriyar Nijar ta samu incin kanta daga kasar Faransa da ta yi mata mulkin malokiya. Kamin a kai wannan matsayin, Racing Football Club ta babban birnin Mai ta wajen gwarzo Football Club ta Maradi 2-1, bayan da kungiyoyin biyu suka rabu 3-2 a ƙarƙashin nasarar Racing ta Mai a garin Maradi. A can baya an goga tsakanin AS Garda Nacional da Nijelec a karo na farko a kai 1 da banza. Karkashin nasarar AS Garda din, sai ga AS Garda din ta sake nasara a karo na biyu da ci 1 da nema, wanda ya bata damar kai ga wasan karshe na kofin kwallon kafa na kasar. Shi ko tseren keke mafi farin jini a duniya da ake ce ma Tour de France na kasar Faransa ya kammala karkashin nasarar Geraint Thomas, wanda ya tau na farko dan kasar Ingila, sai kuma na biyu Tom Dumoulin dan kasar Holland, na uku Christophe Froome dan kasar Ingila, yayin da na hudu Primoz Roglic dan kasar Slovenia, sai na biyar Steven Kruiswijk dan kasar Holland, na shidda dan kasar Faransa Romain Bardet. Idan muka koma a wasannin kwallon kafa, tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya cewa da FIFA Zet Blatter ya sake wani bugun bayan da ya bayyana cewa ƴan siyasa ne suka yi kato-kato tare da yin ruwa da tsaki a karkashin jagorancin tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai Michel Platini, domin hukumar ta duniya ta kwallon kafa FIFA ta bayar kasar Qatar damar shirya wasannin kwallon kafa na duniya a shekarar 2022. Haka ma da hannun tsohon shugaban kasar Faransa Nicolas Sarkozy, inda shi Zet Blatter din ya ce sai da aka yi hayar waɗansu tsohon ƴan leƙen asiri na CIA na kasar Amurka domin su rika watsa labarai na ƙarya don bata sunayen sauran kasashen da ke gwagwarmaya tare da kasar Qatar din, saboda kasar Qatar din ta samu nasara. Sai dai kwamitin da ke kula da shirya wasannin kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 na kasar Qatar ya musanta wannan zargin. Haruna Bamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ƴan ta'adda na son tafiye-tafiye. Ƙungiyoyin ƴan ta'adda kamar ISIS da Al-Qaeda suna dogaro ne da tafiye-tafiye, a cewar jakada kuma mai kula da harkokin ta'addanci Nathan Sells, wajen wani taron ƙungiyar ƙawancen ƙasashen yankin tekun Atlantic da ƙungiyar gidauniyar Marshall ta ƙasar Jamus ta ɗauki nauyi. Sukan yi tafiya don zuwa samun horaswa, sukan yi tafiya don lalubo wajajen kai farmaki, kuma sukan yi tafiya don kai hare-hare ga al'umma a duk lokacin da suka shiga jirage ko suka tsallake iyakoki. Muna samun damar gano su da kama su. A lokacin da ƙungiyar ISIL ta yi yunƙurin kafa wata daula don ɗaukar mayaƙa masu yawa daga ƙasashen ƙetare, kusan mutane 40,000 suka korara zuwa ƙasashen Siriya da Iraki inda ake yaƙi. Amma yanzu da muka ‘yantar da kimanin kaso 98 na yankunan da ISIS ke riƙe da su a da, akwai haɗarin cewar waɗansu daga cikin kangararrun tsofaffin ‘yan ta’adda za su koma gidajensu ko su shiga wasu ƙasashe. Don tantance ‘yan ta’adda ko waɗanda ake zargi da suke sajewa da matafiya a faɗin duniya. Kasar Amurka na amfani da tsarin PNR da ke bayyana sunan matafiyi da bayanansu. Domin gano waɗanda ake ganin suna da barazanar tsaro a kuma ƙara sa ido a kansu sosai. PNR bayane ne da fasinja yake badawa da kuma kamfanonin sufurin jiragen sama ke nema daga matafiyi lokacin sayan tikiti da kuma shiga jirgi. A watan Disambar shekarar 2017, Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wani sabon ƙuduri mai lamba 2396 wanda daga cikin burin da zai cimma zai buƙaci dukkan ƙasashen da ke cikin ƙungiyar su fito da tsarin da za su dinga amfani da shi wajen ɗaukar sunayen mutane da bayanansu. Don taƙaita tafiye-tafiyen 'yan ta'adda, ƙasar Amurka ta yaba wannan sabon tsarin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2396 kuma a shirye take ta taimaka wa sauran ƙasashe wajen cimma wannan burin na ɗaukar suna da bayanan matafiya. Don mu ci gaba da ƙara ƙaimi wajen cimma wannan burin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2396 da kuma ƙara nuna alfanun tsarin suna da bayanan matafiyi, kuma za mu raba tsarin ajiyar bayananmu da duk wata ƙasa da ke buƙata, kuma za mu haɗa gwiwa da kamfanonin sufurin jiragen sama ta ƙasa da ƙasa wajen ganin mun fitar da tsarin yadda za a dinga amfani da suna da bayanan matafiya na bai ɗaya. Ƙasar Amurka da ƙasashen Turai abokan ƙawance ne akan kusan dukkan waɗannan muhimman batutuwa. Tabbas mun wuce abokan ƙawance na ƙud da ƙud. Babu inda muka fi nuna irin wannan himmar da ya wuce haɗin kanmu a yaƙi da shawo kan ayyukan ta'addanci baki ɗaya duniya, a cewar jakada Sales. Muna da ƙuduri iri ɗaya, da ra'ayi iri ɗaya, kuma da maƙiya iri ɗaya. Kai hasali ma muna cimma wannan tsarin tare. Akwai aiki tukuru a gabanmu a yaƙi da ta'addanci. Sai mu haɗa kai mu tunkari matsalar, za mu iya cimma nasara. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a taƙaice. A taƙaice, an zaɓi masu taimakawa alƙali yanke hukunci maza 6 mata 6 yau Talata a zaman shari'a akan kaucewa biyan haraji da ajiya a bankunan wasu ƙasashe ta tsohon shugaban yaƙin neman zaben Trump Paul Manafort a birnin Alexandria da ke jihar Virginia. Ana tuhumar Manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa da zamba ta hanyar ajiyar banki da suka shafi kamun ƙafa da shiga gaba da ya yi wa waɗansu 'yan siyasar ƙasar Ukraine. Yanzu haka 'yan ƙasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a ƙasar, wanda wasu da yawa ke fatan ta yiwu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin ƙasar da ke fuskantar koma baya bayan mulkin tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe mai tsauri da ya yi na tsawon shekaru 38. A birnin Harare, wakilai masu sa ido a kan zaben sun ba da rahoton cewa babu wata babban matsala da aka samu jiya Litinin a yayin da aka dakatar da kaɗa ƙuri'a da maraice. Elmer Brock, shugaban wakilan ƙungiyar tarayyar Turai da ke sa ido a kan zaben, ya ce a wasu sassan ƙasar komai ya tafi daidai wajen yin zaben, amma a wasu wuraren abubuwa sun dagule.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ja abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jill Lagos Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan mu Carol Sterling, ni Hafsat ɗan mai sauraki cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.